بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفير لهدي 21 ga watan Rabi'ul Awwal Hijra. Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 10 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2017. Wannan shine majlisi na 21 cikin jerin kasusuwan karatu littafin Alfiyatul Hadith ta Imam Zainuddin al-Iraqi rahimahullah. A wancan makon Al-Imam al-Iraqi yana mana magana akan watan mas'ala ta hadisai waɗanda wasu malamai a cikin manyan malaman hadisi da suka biyo bayan su Bukhari da Muslim suka caci mukwala hadisan da cewa ba su cika sharuɗan ainihin kasancewarsu a cikin waɗannan littafai masu inganci ba, a yanda yake cewa waqta bi sihhatin lima qad asnada kaza lahu wa qila dhannan walada muhaqqiqihim qad azahu an-Nawawi wa fi sahihi ba'du shay'in qad ruwi mudha'afu wa lahuma bila sanad ashya fa in yujzam fa sahih aw warad. To anan muka kwana din da yake cewa wa fi sahihi ba'du shay'in qad ruwi mudha'afu. A cikin Bukhari da Muslim akwai wasu abubuwa da aka ruwaito waɗanda suke da ɗan rauni. To mun ji cewa akwai malamai irin su Al-Imam Dharqutni, irin su Al-Imam Abu Mas'ud al-Dimashqi da ire-irensu, Abu Ali al-Jiyani, Ibn Ammar da makamantansu. Akwai Al-Imam Ibn Hazm, akwai Abu Bakr al-Isma'ili ya taɓa raunata wani hadisi a cikin Bukhari da yake malamai ba su kalli wannan aikin nashi a matsayin abun azo a gani ba, domin irin illantawa ce ya nemi ya yi da ra'ayi. Duk da malami ne babba, Allah ya gafarta mashi, Abu Bakr al-Isma'ili mai littafin al-Mustakhraj wanda ya rasu da shekara 371, ya caci mukwala hadisin nan da aka ci sayyidina Ibrahim alayhi salam zai ga baban shi a ranar alkiyama ya nemi ya je gun Allah dan ya nemi baban ahuwa. Sai ce wannan hadisin shi yana istinkarin ce Annabi ya faɗa haka. To kaga wannan irin magana ce irin ta yanda riga Allah ya gafarta mishi, dan cewa yaushe za a ce Ibrahim wanda ya san matsayin Allah da matsayin tauhidi ya je yana neman makafuri rahama, tunda ya tabbata Annabi ya faɗa ba zai yi aka wannan iradin mu. Duk da yake fa Malam Isma'ili babban malami ne jama'a, wanda a cikin tarjumar sa ne ma Zahabi yake cewa ya yanke tsammani daga a samu malamai na baya su zama sun kamo malaman farko a wajen fil ma'rifati wal hifz, a wajen sanin ilimi da hadda. Domin Isma'ili da Mustakhraj din sa na Sahih Bukhari mutane cewa suka dinga yi masu na zuga shi, dan me zaka yi Mustakhraj, kai naka kawai, ai ilimin ka ya kai a ce kai naka ba tare da ka dogara da na wani ba. Sai Zahabi yake cewa to kuma dogara da yi da na Bukhari ya nuna cewa ya san abin da yake, ya nuna cewa yana da hankali da basira. Allah ya gafarta masa gaba ɗaya. Haka akwai abin nan Badruddin Zarkashi a cikin annukat ɗinsa, shi ma yana da wasu hadisai da ya illanta da makamantansu. Bayan da muka ji waɗannan da maganganu akai, sai mu ci gaba da inda yake cewa walahuma bila sanad ashya fa in yuzam musah fa sahih aw warad mumarradan fala walakin yush'iru bi sihhatil asli lahu ka yuzkar. Yace walahuma, su Bukhari da Muslim suna da hadisayya bila sanad wadanda ba su da isnadi. A zahiri cewa walahuma taglib ne, Bukhari shine yake da hadisi wadanda ba su da isnadi, mu'allaqat kenan, amma Muslim bai da su. In banda a cikin mukaddima, to Muslim bai kawo wani hadisi mu'allaqun ba, yana kawo shi da isnadin shi, koda ba zai kawo matanin ba yakan kawo isnadin ta hanyar abin da yake kawo na mutaba'at da shawahid kamar yadda aka sani. To wannan littaglibi ne cewa suna da abin da ba shi da isnadi, ashiya, wasu 'yan abubuwa. Fa in yujzam idan yazo da sigatul jazmi kaman qala zakara rawa haka da makamantansu shine sigatul jazmi to wannan fasahih ka inganta shi wannan nuni ne zuwa ga zahirin sa inganci awwarat mumarriba ko kuma yazo da sigatul tamrid to irin wannan kuma fala karka inganta shi a yadda yake a haka karka inganta shi sigatul tamrid shine abinda zai zama mabniyun lil majhul yurwa yuzkaru wa yuqalu qila hukiya yuhka dhukira yuzkaru ruya yurwa masu sigata tamridi sune siyag wanda suke al mabniya lil majhul sawa'un siga ce ta madhi ko siga ta mudari walakin yush'iru bi sihhati al asli lahu sai dai samuwar shi a cikin Bukhari ko Muslim Bukhari bil akhas na nuni zuwa ga ko da yake yana da rauni a zahirin wannan sigar to ba rauni ne wanda zai yarfar da hadisin ba yana da wani dan inganci sai zama ingancin bai kai asalin abinda Bukhari ke itimadi akan sa bane ko ya zama akwai wata anana ko wata ir illa kankanuwa ne to sai ya ce wa yudkaru kai yudkaru wato misalin siga ta tamridi shine kaman yudkaru da sauran wanda muka ambata irin wannan siga wa in yakun awwalu lisnadi hudhif to dangane da waɗannan matsaloli da ya fara shi al-Imam al-Bukhari yana da hadisai kala daban-daban da ya kawo su a cikin littafin sa waɗanda ba su da isnadoji waɗannan hadisai kala daban-daban ne sun dade suna ba mutane wahala wajen fahimtar abin da yake nufi sai da aka zo aka samu malamai irin su Ibn Hajar wanda yake kamar yadda al-Imam as-Sakhawi yake faɗa a cikin littafin ainihin wato al-Fathul Mughith cewa wa kana shaykhuna min ahli al-istiqra' at-tam li kitab al-Bukhari malamin Ibn Hajar ya daga cikin wanda suka tsaya suka yi istiqra'i sun karanta sun kai sun kawo ya fahimci dabi'ar Bukhari da yanayin take-taken sa sannan sai aka gane abubuwan da yake nufi da littafin da waɗannan hadisai akwai su sama da 1300 da wani abu a kirgen da shi Ibn Hajar ya musa a cikin muqaddima ta Hudar Sari ya ce guda 1341 akwai wanda suka kirga su suka wuce haka dangane da lambar da suke ba su kuma kamance haka su ne Ibn Hajar ya yi kokarin kawo musu isnadojinsu ya riwaye su da nashi isnadojin a cikin tabliqut ta'liq mujalladi na biyar mujalladi biyar to akwai waɗanda Imam al-Bukhari ya kawo su a wani wuri babu isnadi ya maimaita su a wani wuri da isnadi akwai waɗanda kuma za a shafa gabaki daya a cikin littafin babu ba su da isnadi kuma waɗannan su ne waɗanda ake magana wanda za a shafa gaba daya ba su da isnadi wasun yana amfani da su ne a matsayin tarajim babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama kaza wasu su kuma yana amfani da su ne a matsayin karama tarjamar wato fassara ko ya kara fito da abin da yake nufi fili ko ya faɗi wasu abu da ke goyen bayan abin da ya karkata zuwa gare shi in ya ce babu kaza 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 sai ya ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama kaza da sigatul abin nan sigatul jazmi sai kuma kaga bayan sigatul jazmi kai tsaye yana iya cewa kuma wayudhkaru anhu kaza yana gwamar sigatul jazmi da sigatul tamrid a ƙarƙashin tarjuma da wanda wannan ma sai da aka mishi fassara cewa saboda ka'idar ba a ce ma abin da bai inganta daga manzon Allah wa qala ba wanda kuma ya inganta ba a cewa waqila wanda kamar yadda nau ya faɗa a cikin taqrib da kuma Imam Suyuti a cikin littafin Tadribur Rawi wa min qablihi ma ibn daqiqin a cikin Mahasin al-Istilah al-iqtirahi kai cewa malamai da dama daga cikin malaman da ba hadisi ce harkar su ba malaman fiqhu malaman tarihi malaman lughal arabiyya da dai sauran malaman da ba hadisi ne asalin takhassusin su ba sun lalata wannan kaidar gabaki daya kana karanta shuruh da mutawalat zaka yi ganin hadisin da ke cikin Bukhari sai malami ya ce wa ruwaya to wannan ta'annuti ne hadisin da ke cikin mawdu'atul kubra ta ibn jawzi sai ya ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta'alluti ne malaman hadisi suna jin zafin wannan saboda amfani da istilahat wanda suke basu dace ba domin shi malaman hadisi ya ga an ce qala to yana saran wannan tabbatacce ne in ya ga an ce ruwiya yana saran wannan bai tabbata bane sai zama su kuma sauran malamai suna yin wannan hulda da qala da ruwiya ba tare da lura da abin da suke maghza na ma'anarsu ba amma Bukhari ya kula da wannan a karkashin tarajim dinsa baya ga wannan kuma yakan kawo wato wani lokaci ba zai ambaci kai tsaye zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ba kamar yadda zamu zo miki sai ya ambaci mutum daya ko biyu sai ya ambaci tabi'i ko atba'u tabi'ina ko sahabi sannan sai ya jona daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali sai ya ce wa qala amru bin dinar an hisham an kaza ko wa qala urwatu an aisha annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuzkaru an ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaga wani lokaci sahabi wani lokaci tabi'i wani lokaci atba'u tabi'ina di yana yin wadannan to sai ba mutane ayyuka iri daban-daban me yake nufi da wadannan kuma gashi yana cewa ma adkhaltu fi kitabi hadha illa ma sah ban shigar da komai a littafin nan nawa ba sai abin da ya inganta shine sai aka samu ainihin wato wasu malamai suka ce kawai to duk abin da yazo da sikatul jazm to a karba duk abin da yazo da sikatul tamridi kar a karba to wannan magana ita kanta ne sai ala itlaqi hadin da yake haka ainihin wato malam ibnu salahi ya fade ta kuma iraki ya goyi bayan shi anan amma idan ka koma annukat al ibnu salah zaga ibnu hajrin ya hada maganganun ya warware su cewa gaskiya saboda Allah ba ko ina ne hakan take ba ana samun sigatu tamrid tazo kuma ya zama abinda aka ruwaito din a wajen hasanun ne ko sahihun to amma anan kuma za a samu latifa wacce ta sa Bukhari ya haka ko dai ya zama riwaya ce bil ma'ana ya dunkule ma'ana hadisin ne ya kawo shi me kun yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam kaza 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 manzo Allah yace ayi kaza ka ayi kaza ka ayi kaza sai ce amma ruwaito cewa annabi na hana kaza ko mun gane kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasumu yawmas sabt misali kaga lafazin shi kenan la tasumu yawmas sabt to ne zai ce ne wa yurwa annabi sallallahu alaihi wasallam annahayu an siyam yawmas sabt kaga ya kawo shi da ma'ana ne ba da lafazi ba ko to irin wannan ba zai ce qala ba akwai irin wannan akwai kuma irin wannan ikhtisarin da yake ya rage girman hadisi akwai kuma ishara zuwa ga cewa ya riga ya kawo shi a gaba ko zai a can baya ko zai kawo shi a gaba da cikakken lafazi to nan ma sai ya kawo shi da sigatul tamrid ko kuma ya zama bai cika sharadin shi bane duk yana yin ire-iren waɗannan kaje zaga Ibn Hajar ya bada misalai akan haka kamar riwayoyin bahzu dan haki an abihi an jaddihi yana yin ta'likin su kamar ni ta'likin riwaya inna allaha haqu an yustahya minhu kaga isnadi ne wanda yake hasan malama hadisi duka suna kiyaye isnadin bahzu dan hakimi an abihi an jaddihi amma sai ya kawo shi da sigatul tamrid da sigatul abin nan kai sigatul jazmi kuma hasanun haka yana iya kawo sigatul jazmi ta zama kuma dha'ifiya hadila yau mu kiyaye wannan kamar inda kaje ya ce an qawus qala mu'adh an qawusin qala mu'adh haga sigatul jazmi ce qala mu'adh amma kuma akwai illa a wajen domin ya tabbata qawus bai gamu da mu'adh to yakan kawo wannan dan ya bayyana maka sai kawo da lafazin qala bude ce Qawus ya ce haddasana Mu'azzu cewa da ya qala din nan ishari cewa akwai inqibai a wajen domin qala ba ta nuna ittisali kamar yadda nace ana samu sigatul tamrid ta zama kuma hadisin ya tabbata kamar yadda ake samu sigatul jazmi ya zama kuma bai tabbata ba saboda waɗannan ishkaliya din to ana iya samu kuma sigatul tamrid ya zama kuma ya inganta ya zama sahihi ne ko hasan kamar da yace misali wa yuzkaru an salim an ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallama la yujma'u bayna mutafarriqin wala yufarraqu bayna mustamin a cikin kitabuz zakati kaga wannan riwaya ce tabbatacciya hasan al-imam at-tirmidhi ya fitar da ita amma sai ya kawo ta wa yuzkaru an salim akwai kuma riwaya sahiha dake cikin sahih muslim shi kuma ya allaka ta na hadisin as-sa'ib ibn yazid na cewa wa yuzkaru annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a suratal mu'minina fi salati subhi wannan riwaya muslim ya fitar da ita a cikin kitabu salatul musafir shi kuma bukhari da sai ya allaka ta sai ya kawo ta da siratul tamrid amma kuma sahiha ce Ibn Hajar ya kawo misali akan wannan siratul jazmi wanda ake sa ran komai ya zama sahihi amma ana samun abin da bai inganta ba siratul tamridi wanda ake sa ran komai nata ya zama dhaifi amma kuma ana samun wanda ya inganta dan haka kenan kowanne daga cikin su ba za a yi hukunci keke da keke ba sai an bi sawu amma inda ya kawo siratul jazmi to yana kwantar da hankalin mutane cewa wannan yana da asali inda ya kawo siratul tamridi to ba za a yi tarihin shi gaba daya ba sai an bi sawu a ilmance me yake nufi da ita ina fata mun gane wannan Ibn Hajar ya ƙara waɗannan bayanai sosai sosai a cikin littafin ainihin wato An-Nukatu ala Ibn Salah daidai inda Ibn Salah ya wannan magana ya ba da labarin cewa kuma malamin su Iraki ya ƙara sharhi akan ta shi kuma sai ya ƙara nashi sharhi to shine sai ke cewa wa in yakun awwal al-isnad huzif ma'sighatil jazmi fa ta'liqan urif wa in yakun awwal al-isnad haka ba karanta shi nan da naqal awwal al-isnad wa in yakun awwal al-isnad huzif idan ya zama farkon isnadi shine aka goge ma'sighatil jazmi kuma da sigatul jazmi da cewa qala ko zakara fa ta'liqan urif shi yake ce mata'liqi abinda yake nufi da wannan idan ya zama al-imamu al-bukhari ya cire mutum daya ko kuma a farkon isnadin ya ce qala irin yanda yake cewa qala din nan suna nan da yawa kuma sai zama malamin da bukhari ya ce qala daga gare shi malamin shi Hisham ibn Ammar Ahmad ibn Hanbal Ali ibn Abdullah ibn al-Madini Ali ibn al-Ja'di Abu Nu'aym ga sunan da yawa suna nan burjik a cikin littafin qala mu gane kuma akwai bambanci tsakanin qala din da kuma qala lana wani lokaci kan ce qala lana ko qala li ko zakara lana to idan yace lana din nan ko li ta warware dan wannan babu iskali cewa shi aka gayawa me yasa yake optin yake zaben ya ce qala maimakon haddathana ko makamantanta ihtiyat na farko an gano cewa idan malami ya koya mishi karatu ba a cikin majalisin makaranta ba to bai cewa qala ba bai cewa haddathana sai ya ce qala shine zaman fira ko muzakara ko a halin tafiya ko a halin fatawa ko dai wani majalisi wanda ba formal majalisi ne na karatu ba to zama da malamai inda aka zauna sai sun kawo karatu kamar yadda ka san dinin kawai da yan siyasa sai sun kawo labarin siyasa inda ka zauna da yan kasuwa dinda aka zauna sai sun yi labarin kasuwanci fa kullu ina'in billadhi fihi yanbahu kowace ƙwarya tana ƙanshi ko warin abin da ke cikin ta to ya zauna da malami ko suna halin tafiya ko halin fira ko wata sabga sai zance ya kai zance har a jawo isnadi a ji hadisi to idan ya ga ya buƙatu zuwa ga wannan hadisin a cikin sahih dinsa to sai ya ce qala li Hisham ibn Ammar ko qala li Ahmad ibn Hanbal ko wa zakara lana Ali ibn al-Madini yana yin wannan to wannan ba ta da matsala amma idan ya ce kawai qala Hisham ibn Ammar qala Ahmad ibn Hanbal to kuma sai aka samu a wasu wurare yakan yi riwayar waɗannan daga waɗannan malaman bil wasita malamin shi amma a wani wuri kuma tsakanin shi da malamin ana samun mutum daya to wasu masu gaggawan neman kurakuran bukhari suka ce to yana da cewa inda yace qala din nan to in kidai ne wasu ma suka ce tadlisi na ba ta mun gane wannan suka ce in kidai ne lalle lalle akwai gaba da za a ce wannan mu'allaki ne daga cikin wanda suka faɗi wannan magana akwai ibn da kake ne la'id akwai al-imamu al-mizzi akwai ainihin al-imamu adh-dhahabi malamai da dama sun tafi akan cewa al-imamu al-humaydi mai littafin jam'u bayna sahihaini abdul haqq al-ishbili duk suka ce to irin wannan ta'liqi ne duk ko da yake malamin sai amma wasu malamai daga cikin muhaddiqai suka ce ba zai yi ba, ai Bukhari ba a taba sanin shi da tadlisanci ba abada, ai da gaskiya abin da yake. Sannan kuma waɗannan mutanen malaman shi ne da aka san shi da su, aka ya zauna da su. Sannan hadisan an same su da wasu isnadoji cikakku a wasu littafan nashi ko a wasu littafan na wasu da suka yi mustakharijin su da makamantan su, da haka babu iskali ko kada aka wannan hadisan. Irin su ne za mu ga mu ji hadisan Ma'azif da Ibn Hazm ya yi kokarin ya raunata. An samu wata siga kwaya ɗaya da Bukhari ya kawo a cikin littafinsa wadda take sigatul ijaza, inda ya ce abin nan, wa kataba ilayya Muhammad ibn Bashar, kataba ilayya Muhammad ibn Bashar qala haddathana kaza kaza kaza, shine wannan hadisin na Al-Bara'u wanda ya yanka dabban layyarsa ranan sallah kafin a dawo idi, da ya ce muna da bako mun kosa mu bashi abinci da nama na sallah, sai muka yi marmazan muka yanka dabban mu kafin aje idi. Manzo Allah ya ce wannan yanka bai yi ba sai an saki. Hadisin yana nan a cikin Bukhari lamba ta 6600 da lamba 73, ina fata mun gane. To wannan shi kadai ne irin shi a cikin Bukhari. Wa kataba ilayya Muhammad ibn Bashar, haka da aka yi fara isnadin, kataba ilayya Muhammad ibn Bashar qala hadathana fulanun kaza 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 har zuwa karshen isnadin. Hadisi ya tabbata ce Muslim ya fitar da shi. Walau ila akhirihi, to in yace ko kuma ya zama ya yanke isnadin har zuwa ƙarshe, shine ya cire mutum ɗaya ya cire mutum biyu har zuwa ƙarshe ya zama kawai ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallama, amma allazi li shaykhihi azay biqala fakadhi an anati aji magana, amma wanda ya danganta zuwa ga malamin sa biqala, yace qala fulano, ya zama malamin sa ne, fakadhi an anati zai zama kamar an anati. To an ana kuma ana mata hukunci ne gwargwadon irin mutumin da yi ta. Idan mutumin mudallisi ne a ce akwai matsala, idan ba mudallisi bane a karba ko shi magana iraki kenan, sai kuma magana wadancan da suke ganin lalle akwai inqita'i ka khabarin ma'azi, yace kaman hadisin nan na bayani akan cewa ya atina sun min ummati yasailuna al-hira wal ma'azifa yusammunaha bighayr ismiha, za ai wasu mutane karshen duniya cikin al'ummata suna halasta al-hira zina wal ma'azifa da kayan kada kade, yusammunaha bighayr ismiha, za a dinga kiran su da sunayen da ba nasu. To anan ne wannan yana cikin kitabul ashr ba na Bukhari. Bukhari ya ce ne qala hisham ibn ammar, hisham dan ammar ko malamin sa ne. Bukhari ya rawaito hadisi a kalla guda biyar daga gare shi a cikin sahih Bukhari, akwai biyu da yace haddathana, guda uku kuma suka zo da irin wannan siga ta qala hisham ibn ammar, na fata mun gane. To da Ibn Hazm ya zo nan ya ga isnadin qala hisham ibn ammar haddathana sadaqat ibn khalid qala haddathana abdurrahman ibn yazid ibn jabir kaza 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 har zuwa karshe, sai kawai yace wannan isnadi ne dha'ifi, bai tsaya a nan ba, yace kai wannan isnadin ma na ƙarya ne. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ibn Hazm yana da jasara, Allah ya gafarta mishi. Malamai suka yi mishi ca aka, suka mai ca, suka yi ta maganganu, suka ce wannan ya daga cikin abin nan din shi, dode kwakwalwar shi da zahiriyancin shi, wannan yana daga cikin kaza, maganganu masu zafi ka karanta, malamai suka faɗa haka. Karanta ko da Sheikh Al-Albani a cikin radin da ya mishi, haka duk malaman da suke sharhin littafin da sauran sai da suka bayyana jahilcin da Ibn Hazm ya samu kanshi ana. Wato Ibn Hazm jama'a mun sha magana akan shi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta, babban malami ne, mutum ne da Allah ya mishi irin abin da yake cewa ya tawakkadu zaka'a, yana da kwakwalwa kamar ka ce irin yadda suke cewa duk jikin shi kwakwalwa ne, ba wai a iya cikin kanshi bane, duka jikin shi kwakwalwa ce, kaga kamar time yawa kenan ko. To amma sai ya samu kanshi a cikin kunci, shine akwai karatukan da ya koya, irin koyon da ake yi irin yanzu na zamani, koyi da kanka, wanda matsala ce. Ibn Hazm ya samu wannan matsala, haka al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi ya samu wannan matsala, shine zaka ji suna ce mishi suhufiyyun, malami ne mai daukowa daga littafi zuwa yake kawai ya binciki, yayi amfani da kwanduwar binciken shi kawai ya binciko. To zai iya samun abubuwa da dama da zai samu kurakurai a cikinsu, waɗanda wasu guidance yake bukata kawai na malami a cikin rabin minti ko minti ɗaya, amma zai iya yin awa biyar yana karatu kuma ya kuskure a cikin fahimta. Duk mutumin da yake karatu da kanshi zai iya samun wannan, kamar yadda ka san wanda zai tafiya ya je garin da bai san hanya ba, in ya tambaya sai a nuna mishi hanya a ce nan ne,
amma ya ci gaba da amfani da kwakwalwarsa da hankalin shi ko tunanin shi sai ya dogo tafiya ya zama kuma ashe ba akan hanya garin yake ba ko to Ibn Hazm ya samu irin wannan kurakuran da yawa a cikin littafansa wanda suke nuni zuwa ga suhufiyanci ba fa wai dan bai yi karatu aslan ko kuma gaba ɗaya ba shi da malami ba a yana da malaman amma wasu fannoni ne ya kuntatu ko dai malaman suka mishi rowar karatu saboda gabar da ke tsakanin shi da rikicin da suke da su ko kuma babu irin wannan karatun ko ilimin a kusa da shi amma kuma ya buƙatu zuwa gare shi sai ya nemi littafi ya karanta to haka Ibn al-Jawzi zahabi a cikin tarjumarsa yake cewa da za a dawo da Ibn al-Jawzi duniya a bashi rayuwa tsawon rayuwar da yayi shekarun da yayi a duniya 78 ko wani abu a ce kai an bashi wannan rayuwar ne ya gyara kurakuran da yayi a cikin tafin shi shi ba zai iya ba ma'ana babu yarinta babu bacci babu duk wani abu kawai a bashi iya wannan shekarun a ce kawai ya zauna ya gyara kurakuran da yayi a littafin shi ce Ibn al-Jawzi ba zai iya ba saboda Ibn al-Jawzi yana da littafai da yawa an lissafa an yi estimate na abin da ya rubuta a shekara 78 da yayi a duniya kuma bai fara rubutu ba sai da ya wuce shekara 30 amma da zaka raba shekarun shi din nan kai divide by adadin awraqudin da ya rubuta an samu cewa a kullun yana rubuta takarda 40 ne kuma gani yawan takardun da ya rubuta da ya bari wannan tun ya bar duniya suka yi wannan kima to a ce kullun ya rubuta takarda 40 tun daga ran da aka haife shi ba wai tun daga ran da ya balaga ba to in ya dawo duniya ba zai iya gyara wannan takardu 40 ɗin kullun har ya mutu Allah ya gafarta mai da haka sai dai a ita takardun da ta bashi Isa gashi nan a cikin mawdu'atul kubra yana da wannan kurakuran a cikin zadul masir na tafsirin sa ya ma ba da labari da kanshi cewa tafsirai ya aje kala daban-daban yana takwafa yayi na shi zadul masir da ƴaƴan shi suka roke shi cewa ya musu tafsiri wanda zai wadatar musu daga yawan tafsirai ga yana mujalladi 5 haka littafin ainihin sirrul khatir haka ga sunan tafai da dama waɗanda suke suna da kima ilimi amma kuma suna buƙatar malami wanda ya san abin da yake sannan ya ci more su shi sa shi ma da irin wannan jasara har ya kai ga raunata hadisin sahih muslim da cewa hadisi ne na ƙarya gashi nan da Suyuti yake cewa wa fi kitabi waladil jawziyi ma laysa min al mawdu'i hatta wuhima min as sahihi wad dha'ifi wal hasan jama'atuha kitabi al qawl al hasan wa min gharibi ma tarahu fa'lami fihi hadithun min sahihi muslim yace a cikin littafin dan gidan jawzi akwai abubuwan da dama ba mawdu'atu bane hatta wuhima har ya rudar da mutane min as sahihi wad dha'ifi wal hasan jama'atuha su yi ce na tattara su kitabi yal qawl al hasan al-littafi na mai suna al qawl al hasan bi dhabbi an as sunan wa min gharibi ma tarahu fa'lami da gaskiya abin da zai baka mamaki idan ka gani shine fi hadisin min sahih muslim dake kuma Allah sarki ne wanda yake mabuwayi shi ma su yi irin wannan mutum shi ma bai gaza Ibn al-Jawzi a wajen irin wannan kwakyarancin wato su yi don lokaci kamar dan dariƙa ma yake Allah ya gafarta mai dan Saudi zaka ga shirme da dama Saudi ya goyi bayan shi maulidi ne kaza ne carbi da sauransu saboda irin yanayin da ya taso sannan kuma a cikin karatun da yayi din da kwafin da yayi akwai abubuwa da dama da ya lakhabata su a cikin littafin shi Al-Jami'u As-Saghir da makamantansu in ka karanta muqaddima da Albani ya masa to zaka ga irin yadda abubuwa suka faru Allah dai ya gafarta musu gaba da duk wanda ya nuna maka cewa dai mutum dan adam tare yake baya cika 10 kuma ba a mutum hukunci da kurakuran da suke za su nitse a cikin kogin alkhairansa za a mushi abin nan uzuri a neman Allah ya gafarta mushi da sauransu to wannan fa jama'a zamanin su kenan ma ba a zamanin da ake ba ilimi kima wanda tun farko Abdurrahman ibn Mahdi yana cewa da zai samu hali sai ya sa an zane warraquna wanda ake biyan su kudi su kafe mutane littafai aikin su kenan kamar yanzu a ce masu photocopy wanda ba ruwan su ko dubu nawa kake so su maka za su ma sai duk sai ya sa an zane su saboda su ne agent na barna to balantana kuma yanzu ga su Google nan ga su wane ne da sauransu komai yanzu kawai kowa yana ganin yana da authority akan ya bincika ya faɗa ya san yadda ake ko bai sani wani ma wa'azi zai yi amma sai ya dinga ce maka algata malam da Allah daidai wannan daidai kalma kaza wala da mal albani yana faɗa mamaki ne ke ashe da gaske ne sai kuma yanzu ake mana irin wannan saboda kuma dakikancin mutane sun tsoka mamu malamai sai mutum ya maka voice note abin nan mai sunan shi a WhatsApp kawai ya ja hadisi ya ce daidai kalma kaza ita ce kawai matsalar shi, ya iya sauran saboda sauran ga magarin larabci kuma wa'azi zai yi ba, bai koya ba kuma wa'azi zai yi da wannan da masu jin kasusuwan mutane su bi kasadin Malam Albani, kasadin Malam Jafar, kasadin Dr. Ahmad, shikenan sai su bi su ma da haka suke tafsiri. Duk waɗannan ƴan mahabba dabba ne fa jama'a, su suke kawo barna a bayan kasa, su ne irin su Muhammadu Yusuf. Mutum wai sai ya aiko maka da text na larabci wai ka fassara mai, in aka mutu ya aiko ɗaya ka fassara mishi, ya aiko na biyu tana sai na ce wai lafiya dai me kake da wannan abu, ya ce wallahi mallam ina kanta da wani tafi ne mai suna ka bata, amma ko baka iya shi ba kullun sai an fassara maka kalmomi. Jiye wani yi min message wai alagata mallam da Allah waɗanda tafai ne mutum zai karanta ya koyi ruqya ya koyi Islamic medicine, sai na ce mallam karantawa kuma haka ina na ce mishi, ya ce eh mana mallam, na ce kana ganin zai mutum ya zama likita hanyar kanta tafai medicine, sai ce ba zai bincika wannan ma ba zai yi ba. Shikenan sai ban magana, shi baya buƙatar malami a gaya mashi ko da tafan bai ma san su ba, da tafan da zai karanta wai ya koyi likitancin musulunci. Na rike da Allah jiya aka yana cikin waya, yana cikin waya ta dinnan BlackBerry ayo jiya na aka yi wannan latest ne na ita mamaki, ni ma ban san su ba da wanda za ta ce ko karanta ka koya baya mai kun yace ina zai samu malamin da zai koya mishi yana so ya koya da to duk mutane wannan ba ci larurar su ba, sun fi son malanta da abinda suke tsammani a matsayin dividends din malanta, abinda suke tsammani cewa dividends din malanta ne shi suke so, kawai ba wai wahalar da ake yi kafin a samu, sun fi so. Mutum zai iya zama soja ne ba tare da ya je training a gidan sojoji ba, kawai yace ina yake sai da uniform da bindiga shikenan ya zama soja, haba jama'a. To wannan duka jasara ce musamman da ta faru a yanzu wannan zamanin, in kana duk wanda yake mu'amala social media ya san wannan, zaka ga abu wanda yake ta'arifu wa tunkin wani kuma daga ma accounts ko daga rubutu ko daga muryar mutanen da ake musu tsammanin cewa sun san abin da suke ko kuma suna da kan gadansu ba a hankali, a ce annabi ya ce kaza ai kaza shine kaza 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 ga sanan iri daban-daban mallan shi tana san ku ne ku fama da wannan da wannan ta'annatin wani lokaci ka ji kamar kai kuka wallahi. To din me ke jawo mutane shine dogaro da asalin source din da ba na ilimi bane, yanda ka ko aboko ai ba a yadda mutane su dinga zuwa Google kawai suna kuka karatu ba, za a ce is an unauthorized source, ba abin dogaro bane, saboda abin da ake zuba a Google fa kowa na iya zuba abin da ya ga dama Google ya dauko ya ce maka karatu. Duk hayaniyar da ake a duniya a gurin Google karatu ne, kawai masu kamfanin su kudi suke nema, ka ce karin tarihin Google ba ka sani ba, khidma ce tijariya akthara minha khidma ilmiya, khidma ce tijariya. Akwai wani course da na koyar da wasu ɗalibai a jami'a akan amfani da information technology wajen bincike, sun firgita da na musu wannan karatun akan Google fa ba khidma ce ilmiya ba, khidma ce tijariya, da haka suna ma da son kai wajen result da za su baka, ta yi wani lokaci result da za su baka asalin mai kyan yana can nan wajen 3000, amma saboda wanda suke kawo a saman nan partners ɗinsu ne na kasuwanci sai su kawo su a sama, su ne a saman ka'ima, amma mutane kawai suka duk abin da Google ya gaya musu kawai shikenan. Google ɗin nan fa kawai wasu matasa ne guda biyu suka hada kuɗi, suka hada saba ɗinsu, suna da kuma wani wizard da yake synchronizing musu abubuwa, suna tattara sunayen site a cikin wannan database ɗin, da zaran kai aika da tambaya abinda zai ronin kawai duk ina ne akwai irin wannan kalmar, ina ne akwai irin wannan phrase ɗin, ina ne akwai irin wannan jumla, kawai zai yayi mu gaba ɗaya ya kawo. Da zaran ka ce kawai who is the Nigerian president between 1970 and 75 misali, da ka ce mai haka kawai zai fara duba a cikin tukulluma bayanansa, ina ne akwai Nigerian president, ina ne akwai 1970, ina ne akwai duk inda kalmomin suke da linkin kawai sai ka taro maka. To har mutane ma sun kai ga suna tambayan Google ma abinda yake ma abin kunya ma abin ban mamaki ma, wani sai ya tambaye Google ma me ma'anar kala, sai ka gani kala zakara dinnan da muke faɗa, wani sai ya tambaye Google Allah shike to. Da haka jama'a mu guji suhufiyanci, yin karatu koyi da kanka mu guji shi, akwai abin da tabbas mutum zai iya karantawa da kanshi, amma akwai abin da tabbas yana buƙatar watin ya samu wanda zai sashi a guidance ya iya wannan abin, sannan sauran bincike da neman fawaid yana iya wannan. Amma a ce kwata kwata kai ne malamin kanka a wannan halaka ce gaskiya, Allah ya tsare mu. Shedan shi ne Hausawa suke cewa shedan shi ne bai da malami, in ji Hausawa ko lillahi darru. To ka khabaril ma'azifi kaman hadisin al-ma'azif la tasghal ibn hazm lil mukhalif, yace karka saurari magana Ibn Hazm wanda ya saba wa gaskiya, karka saurare shi, baban abai ana sauraron shi bane. Sam Ibn Hazm sunan shi Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm, Hazm din kakan shi ne na hudu, ya rasu ja shekara 456 ne a tsakiyar karni na 5 kenan, mutum kasa Andalus ne. Baban shi Malam Muhammad ibn Sa'id minista ne ma a zamanin su, amma daga baya juyawar duniya ta sa har an kama su, an kwace musu kudaden su, an kulle su a gidan yari, sun fuskanci ibtila'i. Daga baya shi Ibn Hazm din ma aka kore shi a garin, aka kwace littafan sa, inda ya rayu ma ya rasu yanzu ba kasar Andalus bane, kasar Portugal ne, duk da ke makwabta ne da Andalus ma da ainihin wato kasar Cordoba din. Babban malami ne, Allah ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta. Amma da yayi wannan kuskuren kaje ce la tasbi, karka sake ka saurari Ibn Hazm, karka ji abin da yake fara. Ga yana a ƙasa yake cewa al-ma'azif alatul malahi, kayan kide-kide sawakon na busawa ne ko kadawa ko bugawa, wato da sarewa kenan, da jauje da abin nan, da garaya da makamantansu. La tasgha bi fathi, la tasgha ne ko la tasgha bi fathi ta'i wal ghain kama fi sa'irin nusakhi, ay la tamil, karka karkata zuwa gare shi, kama fassarahu fi hamish al-asl ومنه قوله تعالى ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره اي لتميلك لتميل اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره wannan shine jama'a bayani dangane da abin nan qala da zakara da bukhari ke fada game da malaman shi idan aka ji ya ce qala to za a lissafa ta a matsayin muttasili ne inda ya malamin shi, sai dai wata larura ta sa bai kawo shi da haka ba, kamar wancan hadisin na Abu Huraira na kissan wannan da ke zuwa yana satan abinci shedanin nan, shi ma da kala Bukhari ya kawo ta, bai kawo ta da haddasana ba. Suna nan da yawa, in ka je ka buɗe Imam Sahih Bukhari za ka yi ta ganin su kala daban-daban, to dukkaninsu ba ka iya yin hukunci a kansu sai ka nemi mai malamai suka ce a kai, ko malaman sun gama tattaunawa a kansu sun yi bayanai dalla-dalla a kai. Shi ne cewa kala da kala lana, to kala lana ba ta da matsala ita kwata-kwata, amma kala tana nuni zuwa ga ittisali, sai dai ya zama ko dai ba a cikin makaranta aka gama Bukhari shi ba, ko kuma ba abin nan bane, ba ma'ana muzakara ce, a cikin muzakara ya ji wannan karatun sai ya buƙatu zuwa gare shi sai ya kawo. Wannan kuma ya kawo shi a wani wuri da isnadin shi muttasili, sai ya buƙatu zuwa ya game mai tashi a nan wajen, sai yake mai tashi da irin wannan siga. Na me ne kace malam Maso? Siga ta tamrid. Dama taliki ne duka yi. Dukansu taliki ne. Yes. Dukan su ta aliki ne, me kake so ka ce?
Kamar yadda inda sigatul jazmi shine
ta aliki. Okay, da yace ma sigatul jazmi kamar yana nufin akasin haka, in sigatul tamrid ne ba ta aliki bane, ba haka yake ne. Yana nufin wanda za a karba kai tsaye a matsayin karbabbe shine in sigatul jazmi, amma ba yana nufin sigatul tamrid ba ta aliki bane. Yes. Walau ila akhirihi, koda ya zama ya cire isnadin har zuwa ƙarshe, ya zama kawai annabin aka bari shi kare sallallahu alaihi wasallam, ba a ambaci sauran abin da ke baya ba. Walau ila akhirihi, kaga ai can wa in yakun awwalul isnadi, kuma wa in yakun ila akhiril isnadi husuf, kaga ne wannan garin sai mu saurara Allah, sai Allah ya kamu mako na gaba insha Allah, saboda kan gaba ne sai mu tashi akan fadin shi naqlul hadithi min al-kutub al-mu'tamada. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
shi kawai